shirin mu na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummar su kamar yadda muka alƙarwarta wa masu sauraron mu muna nan dauke da ci gaba da hirar mu da wata fitaccen lauya da ta gajiya take ganin yau wato Fatima Ado Muhammad a wancan mako dai mun ji irin gwagwarmayar da aka fuskanta a bangaren karatu kama daga karatunta na farko har zuwa yadda aka yi ta zama lauya a yau ta ci gaba da zayyana mana wasu daga cikin kalubalen karatun da suka hadar da yadda malamai ke takura musu
da kuma wani malami da I was aware ni dai gaskiya bai tabe mu ba wallahi har ya mutu bai tabe mu ba amma Allah yara students da suka tafi da kudi suka yi addu'a suka mashi addu'a Allah ya bar shi ya raba shi da duniya and he died
to kin ce an fuskanci kalubale da dama annan matsayin ki na mace shin wadannan kalubale sun suka sai take kika zama abin da kika zama
ai kalubale ma ko a yanzu ana tare da su
yanzu wanne ake duk da an girma an da ya cikin aiki
to ai ba za da aiki ko na makaranta ko na aiki ko na gidan miji ko na ina aiki gaskiya ba mu da kalubale yanzu kuma ma gaskiya mu aiki ban fuskanci kalubale ba Allah ya sani because mu tun da aka dauke mu aiki we are obedient yanda aka ga mana yanzu ne yanzu da suke aikin dai sai ka gani al'amarin abun tsoro ma kullum sai muna addu'a to tunda mun kusa dai an ga gaggara Allah ta raba mu da aikin lafiya because yanzu na ga abun ido aya bude
ido ya bude kamar
Allah gaskiya ko yanzu mu da dress na yaran da za su ji said you have to be decent you have to be presentable to I a lawyer is everything but not a fool. To zaki ga dressin inda wani yaran zai zo miki sai kin ce mishi ka tafi gida ka je ka ci da kayanka. Wanda mu an koya mana na gani a cikin office wani office ana shan taba I am asthmatic. Har abun ya fara damuna ba office na bane na fita na samu dai office I complained. Sai saboda me ayaya. An zan yi mass query. Shan taba office kin ga aiki ai ya kare. Oh.
To wani irin kira zaki wa mata musamman matasa akan ilimi?
To ai har ne yanzu bana jin za su ilimin irin yanda muke yi
saboda
a to aikin ga karatu ma satar an sa aiki ba su yi yaro zai fita da certificate din zati ga no depend
kenan muna da sauran
Allah ya yarda yara na za su rubuta SSC duka da bulala nake ku tashi za ku karatu saboda muna ga yawan karatun SSC muci ji ya sabi ta kan kafafuwan mu I light of a tura mu dole cikin daji sai mu tafi neman phone da take da fitila anan zamu sai menene bai biyo mu ba da gudu karatun SSC yara na na karatun SSC duka nake yi sai sai mu mama wai ashe I paid for it tunda private school suke yi wai wannan course miracle center so makarantar su za su jaraba dan Allah dan annabi ya yaro zai defend his certificate
tunda yaro ya sa ransa
so wai ne nake wai su ne leaders of tomorrow yaro kuma university zai university ba satar an sa yanda aka orientin din su wai tunda yan kudu nayi tintin mu ma in ga dai sai mu zo yara sun daina karatu kina kallon da yanda ake jarabawa so yaran ba su iya karatun ba kuma suna ganin shi stressful ni shawara da zan bawa matasa karatun na is the only way out gaskiya ne dai to me because it's the only legacy it's the only journey da zaka bar wa yaro in ka bar mashi kudi ma maybe ya tamfar da shi in ya lallata ma ka mutu addu'a ba zai maka ba wata ki kuma wasu ma zo su kwashe kudin su cinye shi ba tare da ya samu ba kin gani so at the end dai karatun shine ba gara ba zago kuma dai kowa ya ai an gani ga na gaba akan ga zurfin ruwa you'll be contented and happy once you are educated yeah but education na mace ko an ce to educate a man is to educate an individual wa in ka ba wa namiji da namiji karatu kamar single individual ka ba amma if you educate a woman it's the whole nation
to madalla barista ta ce lokaci yayi da matasa za su farga a cewar ta a yanzu tun daga tushe matasa ke sanya algus a harkar karatu inda dalibai suke rija'a ga wani abu da suke cewa miracle centers inda ake ba su satar amsa tun kafin a shiga jami'a baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria